da sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a karo na uku da na sake dawowa daga nan babbar kotun jiha mai lamba 18 wadda take nan unguwar Miller Road karkashin jagorancin mai shari'a Sunusi Ma'aji inda kotun ta sanya ranar 4 ga watan gobe domin fara sauraron shari'an nan wadda gwamnatin Kano ta gurfanar da dan kasar sun din nan wato Jeng Gongrang wanda ake zargi da laifin kisan kai laifin da ya saba da sashi na 221 ana zargin wannan mutum da laifin kutsawa cikin gidansu wata matashiya mai suna Ummul Kulsum Sani ya kuma shaka mata wuka a girji inda nan take raye halinsa a yayin da aka kira wannan shari'a wanda ake tuhuma ya roki da a bashi dama domin ya dauki lawyer da zai kare shi kuma commissioner shari'a Musa Abdullahi Long bayi suka akan wannan roko ba tuni kotun ta sanya ranar 4 ga watan gobe domin a fara sauraron wannan shari'a Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM